Batun rage farashin wutar lantarki a Najeriya da yana ci gaba da jawo muhawara mai karfi ne tun bayan fito da sanarwar da kamfanin rarraba wutar lantarki na Lagos wato Ikeja Electric ya yi a ranar Litinin 6 ga watan Mayu da muke ciki. Rahotanni dai sun yi nuni da cewa matakin da kamfanin Ikeja Electric ya fitar ya biyo umarnin da gwamnatin kasar ta bayar na amincewa da batun rage farashin wutar ga masu amfani da ke gargashin tsarin Band A. Biyo bayan kiraye-kirayen da ƴan ƙasa suka yi ta yi tun ranar 4 ga watan Afrilu da tsarin ya fara aiki. Wannan lamarin dai ya sanya ƴan Najeriya cikin wani yanayin matsi kuma rage kuɗin wutar lantarkin da aka yi ba wani tasirin da zai yi kamar yadda za ku ji daga bakin fitaccen ƴar kasuwa kuma mazauniyar birnin tarayya Abuja.
Sunana Hajiya Aisha Abubakar. Gaskiya wannan ƙarin wuta da aka yi ba mu ji dadin sa ba. Ragin da aka yi ma bai da wani impact gaskiya kuma already yanzu ya riga ya shafi harkan kasuwanci komai yayi tsada. Saboda haka duk abin da aka rage zaki ga bai da wani tasiri a ciki. Saboda haka gaskiya ina so in ja hankalin masu mulki a ƙasar dan wannan haraji da ake sakawa yau a sa wannan gobe a saka wannan gaskiya abu ne wanda ya gurgunta masu sana'a kuma talakawa suna cikin halin ha'ula'i don Allah don Annabi masu mulki su duba su gani mu fa ba dala muke yi ba kuma abin da muke producing ba zai isa a ce an biya wannan bashin ba da ake ta ansowa yau an so bashin ba tare da an taimaki lafiya ko wani abu ba sai dai a an so a kashe ba zai yiwu a ce mun dogara mu an so bashi kawai sai dai a kashe ba saboda haka a tausaya wa ƴan Najeriya talakawa suna cikin wani hali
mai sharhi akan al'amarin yau da kullum Malam Ibrahim Abdulkarim ya ce fitar da mataki a janye da gwamnatin nan ta dauki salon sa ba abu ne mai kyau ba
a sanya abu a janye na ganin ba aiki bane mai kyau na gwamnati akwai wanda aka musu albashi akwai tsari na ma'aikatu akwai na ma'aikata wanda ana biyan su aikin su sune su yi bincike su duba kafin su fitar da abu bai kamata ana cewa sai abu ya je gaban shugaban kasa an sa hannu ya tafi sannan sai an ga kuma bannar da aka yi sannan sai a zo a janye misali shi wannan tarif din da aka janye wannan ai tashin hankali ne mu wanda sun riga sun kori ma'aikatan su ko sun riga sun canza wani mashin da su ke amfani da shi sannan kuma wannan a zo a ci kuma ba haka ake ci za a yi shi ba akwai abin da Bature yake cewa intellectual laziness ya kamata a ce mutane sun dukufa akan aikin su sun yi abin da ya kamata kafin abin a fitar da shi a fuskar mutane mai kawo rudani da tashin hankali
a wani bangare kuwa masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi ya ce
kamar yadda kina sani a da ana shan wuta akan naira 68 a kilowatt a awa daya idan kika dauki ma'aunin aunawa duk wanda yake da generator yana da diesel misali dan dauka ni ina da generator wanda nake diesel kilo 30 yake bada amma yawanci in ka sa mai ma bai wuce baka 25 ba to a yanzu kana sayan diesel 1350 kin ga kenan a duk awa daya yana ci man lita 4 zaka kama mun wajen 2500 da wani abu idan na raba shi a ciki da kilo 25 duk kowace kilo sai ta kama mun naira 218 ni kenan idan zan tada generator a gidana to ina ga ƴan kasuwa waɗanda suna son su generator dinnan kuma su samu riba so da gwamnati ta kai shi 225 ba wai ba a yi lissafi bane amma kamar yadda mutane suka yi kuka gwamnati ta ce to ta rage za a maido shi naira 206.80 an rage naira 18.20 wanda yake rago duka bata wuce kishi 8 ba idan kika diba wannan ragowar da aka yi za a iya cewa ragowa ce wadda bata takara ta amsa ba amma dai ana yi da kai yafi a ce ba a yi da kai to gaskiya al'amari shine gwamnati sai ta ƙara diba ta ga in akwai wata makafa da za a yi ƙara ragin mutane a rage musu
idan ana iya tunawa a farko watan Afrilu ne gwamnatin Najeriya ta amince da ƙarin kuɗin wutar lantarki akan naira 225 kilowatt daya a sa'a guda ga masu amfani da wutar lantarkin na Band A wanda farashin ya bambanta da saura matakan Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya.